Hey man, na suna na suna sede. Yarin yarin tumbingiwa. Hey, bikina bune. Shagali ta buce. To kuta shugu ta kamata. Zubar 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 zubar. Zubar 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 zubar. Medala daya. Zubar. Medala biyu. Zubar. Medala uku. Zubar. Medala hudu. Zubar. Medala biyar. Zubar. Medala shida. Zubar. Medala bakwai. Zubar. Medala takwas. Zubar. Medala tara. Zubar. Doka na goma. Kai zubar 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 zubar. Zubar 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 zubar. Anti Farida na baba babba baba Nura. Anti Farida na baba babba baba Nura. Ni Abubakar na Dabo Tumbingiwa. Sai harkan kuɗi ake nema na. Biki in yayi biki ake nema na. Sai mun zo wuri biki zai daɗi. Shigo, shigo, shigo Haji ya shigo. Ƴan matan duniya bai shi ta kaɗa mana, bai shi ta zuba mana. Balbelu ku tashi sama. Gunga jini, gunga jini. Ku ce a a a, ku ce a a a. Gunga jini, gunga jini. Ku ce a a a, ku ce a a a. Sama 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 sama. Ai kasa 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 kasa. Dala 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 dala. Zubar 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 zubar. Muhammad tace sadiq ungo dari ungo kare dari dari zuwa dubu dari biyar rabaraini dake da wa'e wallahi babu hadi tafdijan balbelu kutai sama gunga jini gunga jini ce a a a ce a a a gunga jini gunga jini ce a a a ce a a a. Sama 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 sama. Ai kasa 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 kasa. Dala 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 dala. Zubar 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 zubar.